Haɗin kan ƴaƴan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na ci gaba da zama wani babban tarnaƙi da ya dabaibaye jam'iyyar a sassa daban-daban na ƙasar. Daidai lokacin da kwamitin sulhu da jam'iyyar ta kafa a matakin ƙasa ke kai komo wajen sasanta rikice-rikicen da suka biyo bayan zaɓuɓɓukan da aka gudanar, matsalolin sai ƙara dagulewa suke a wasu jihohin ƙasar. A jihar Kebbi wadda ke arewa maso yammacin ƙasar, an ɗauki tsawon watanni ana samun takin saƙa tsakanin ƴaƴan jam'iyyar, duk da yake an jima ana taushe batun. Yanzu dai a iya cewa abin da ke ɓoye ya fito fili, domin masu goyon bayan ɓangaren tsohon gwamna Sanata Muhammad Adamu Aliru sun yi gangami na tarban jigon nasu, lokacin da suko masu goyon bayan gwamna Sanata Abubakar Atiku Bagudu suka himmantu wajen shirye-shiryen zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da za a gudanar a jihar. Sanata Adamu Aliru ya maganta da dandazon jama'ar da suka tarbo sa tun daga filin jirgin sama har zuwa sabon ofishin da suka buɗa a garin birnin Kebbi bayan dawowarsa daga wurin duba lafiyarsa.
To jama'a, yau tun daga watan ɗaya mun bude party office ta sashen Adamu Aliru da Dr. Haya a nan birnin Kebbi, kuma muna kira ga duk local government 21 kowa ya je ya bude. Dan Allah ne ya shirhu a shirye mata zaune da mu a sulhu akan gaskiya kuma babu yaudana, amma in zalunci da ayi ba mai.
A bangaren masu goyon bayan gwamna Sanata Abubakar Atiku Bagudu kuwa, jam'iyyar APC a jihar Kebbi daya ce kuma ba su hana a tarbo Adamu Aliru ba, a cewar Sani Zauro dattijo a cikin jam'iyyar.
Jam'iyyar APC sai san da an kai ta gudata, amma waɗansu sun ce ba su yadda da zaben da an kawo kana ba. Kokarin lokacin da aka zaɓe shi, duk ɗan jam'iyyar APC na jihar Kebbi ya sami cikin zaɓe shi, don haka zaɓen mu wa Allah guda. Kuma yau duk kansilan da kasani a jihar Kebbi wanda ɗan jam'iyyar APC wani jam'iyyar APC ta tsaye, an sitar da zaɓen shi kuma ya ci kafan kuma ainihin ta sa hannu. Don haka domin dai san tarbo bayo a bayo a ce in mu zo za a tarbon shi, a hana mu ba mu ce ba a tarbon Aliru, don Aliru ba ce mu fati ba ne, sanata ne.
Rikice-rikicen cikin gida tsakanin jam'iyyun siyasa ba sabon abu ba ne, a cewar masana kimiyyar siyasa musamman a ƙasashe irin Najeriya. Farfesa Abubakar Abdullahi na sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto yana mai cewa
irin waɗannan rikice-rikicen suna da illa ƙwarai ga ainihin mulki na demokaradiyya da kuma cigabansa, musamman a cikin ƙasashe irin namu masu tasowa. Kuma in kan lura da duka irin waɗannan jam'iyyun da ke garinmu, ana gudanar da su ne ba wai don biyan buƙatun jama'a ba, ana tafiyar da su ne saboda biyan buƙatun wasu ɗaiɗaiku waɗanda kusan sun zo sun yi kakage daga waɗannan jam'iyyun.
Masana na ganin cewa samun nasara haɗa kanu ƴaƴan jam'iyya wuri ɗaya yana da tasiri wajen samun nasarar jam'iyyar da kuma samar da shugabanci managarci ga al'umma, ko kuma akasin haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.